بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا الله سبحانه وتعالى عند تكير رحمة سا لإيكم سا لكالف سنسا لبعد دامس إساك هذا مؤمن سافيا سافير لهدي shabakwai ga watan safar a shekara ta 1437 na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma shine 29 ga watan 11 na shekara ta 2015 na lissafin miladiya. Ci gaba da karatun mu na sira ta rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tarihi mai tsarki na wannan rayuwa wadda tafi kowace rayuwa tsarki ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda muke karantawa daga littafin Ar-Rahiq Al-Makhtum na Malam Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi. A yau za mu tashi sabon faifai na karatun wannan rayuwa, wanda shine wato mataki na ƙarshe na rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, inda malamin ya sa masuna akhiru babin min alhayati at-tayyiba, babi na ƙarshe a wannan rayuwa mai tsarki, rayuwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda a ciki zai magana akan rashin lafiyar yadda ta faru ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk da ta wannan bangaren ba bude dawaye da faɗi ba, sannan kuma da wasu abubuwa da suka faru kafin rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da kuma yadda rasuwar ta auku, kowanne dai gurgudun hali abinda malami ya dauko daga littafan malamai. Ya ce ila rafiqil a'la, wannan shine matakin rafiqil a'la, ana nufin abokan zama waɗanda su ne mafi ɗaukaka. Subhanallahi sai ana nufin mala'iku. Subhanallahi kuma su fassara ayat suratul nisa'i, inda Allah maduki cewa wa man yuti'i Allah war rasula fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was siddiqin wash shuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sai wannan ita ake nufi, ma'ana inda dai annabi sallallahu alaihi wasallama ya cancanta a aljanna, matsayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya cancance shi a aljanna, babu wani dan adam da ya cancanci wannan matsayi. Gidan aljanna sa daban, na kowa daban. To shi yasa wasu sukan ce abinda ake nufi zaman sa da mala'iku, ma'ana su ne rufaqa'un da yake tare da su. Idan kuma an dauki da sauran annabawa duk cewa suna ƙasa da shi, amma mun sani da zaman aljanna yake yadda labarin sa Allah ya bamu a wani wurin, haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari a wani wuri, a dan aljanna duk abin da yake so Allah na bashi. Walahum fiha ma tashtahihi al-anfusu, in kai itlaqin wannan babu wani abu da dan adam yake so da ba zai samu ba a aljanna. Kake nan kuwa in kana aljanna, kokarin da sha'awar ka naka ga wani kowa kake so ka ganshi, Allah sai nuna mashi. Za a taru a gidan wannan yau a hira, za a taru a gidan wannan a hira, dama ba zancen sallah ba, ibada ba, komai sai jin dadi. Wahala ta hakari an yi ta a duniya ga wanda ya yadda ya shata, wanda ku bai yadda ba shikenan sai tsammanin in ya koma can dadi zai samu, kuma can din ba zai samu dadin ba. Allah ba mu kyakkyawar tafiya. To malamin sai tala'u at-tawdi', alamomin bankwana, tala'i abubuwan da ake fara gani shine tala'i, don haka kira su alamomin at-tawdi', kuma shine bankwana. Walamma takamalat ad-da'watu, yayin da da'awa ta kammala ta cika, wa saytara al-islamu 'ala al-mawqifi, ya zama musulunci shine mai magana, ya samu iko akan kowane matsayi, shine kawai mai magana, mai cewa mai za a yi. Musulunci ya fi ƙarfin kowa, ba yadda za a yi da shi, shi ne mai cewa, shi ne mai hanawa, ma'ana dai musulunci ya yi ƙarfinsa. akhadhat tala'i'u tawdi'i shikenan sai aka ga alamu na bankwana lil hayati bankwana da rayuwa wal ahya'i da kuma bankwana ga masu rai mutane kenan sauran jama'a to wannan tala'i'u din alamun tawdi'in akhadhat tatlu'u suka fara leƙowa suka fara wato bayyana ana ganin su min masha'irihi daga yadda yake jin abubuwa da kuma tasarrufinsa sallallahu alaihi wasallam feeling dinsa shine ma'anar masha'ir yadda yake ji a jikinsa da kuma alamun da ake gani gashi nan sai ce watattadhu suka fara bayyana bi ibaratihi wa af'alihi ta hanyar maganganunsa kalmomin da yake amfani da su irin abubuwan da yake faɗa sai aka fara gane wannan maganar magana ce ta wanda yake bankwana da mutane ya san cewa rayuwarsa ta zo ƙarshe wa af'alihi da kuma ayyukan da ya rika aikatawa ya dauko mana wasu ga misalan nan da ya kawo mana duk da za su nuna mana wannan alama din yace innahu i'takafa fi ramadana min as-sanati al-ashirati 20 yawma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a shekara ta 10 ta hijira itikafin da yayi a watan Ramadan kwana 20 yayi duk itikafi a masallaci sauran shekaru kafin wannan kwana 10 yake yi kwana 10 nan ba durawa amma a wannan shekarar ta shekara ta 10 sai aka ga yayi itikafin kwana 20 yana cikin masallaci bainama kana la ya'takifu illa 10 ayyamin fa hasib tare da cewa da kwana 10 kawai yake yi shine fa hasib kawai iya wannan kawai yake wata darasahu jibrilu alqur'ana marratayn malaika jibrilu abinda suka saba yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na karatun alqur'ani malaika jibrilu shine malamin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shike zuwa a watan ramadan yana koya masa alqur'ani yana karantar da shi lafuzan ya fidda su yadda ya kamata sannan kuma yana gaya masa ma'anonin abin da aka saukar masa suna wannan mudarasa din duk watan ramadan to amma a wannan kowace shekara kuma sau ɗaya yake masa darasi sau ɗaya za a bi alqur'anin baki ɗaya daga farkon sa har ƙarshe ko iya abin da aka gama saukarwa a wancan lokaci tunda daga farkon shekara ta farko kun ga kullun alqur'ani yana ƙara sauka ne tunda ko yana ƙara sauka ashe kenan mudarasar su sun yi ta ne akan abin da yake shine ƙarshen abin da aka sauka to amma a wannan shekara ta 10 sai aka ga yayi wannan sun yi wannan saukar alqur'anin har sau biyu alama ce ko ba alama ba yin itikafin shi ma akai kwana 20 shi ma yana da wata ma'ana an yi kwana 20 bayan ku sauran shekaru an saba yin kwana 10 wa qala fi hajjatil wada'i sannan a hudubar da yayi ta hajjin bankwana wanda muka karanta lokacin da ya gabata makon da ya gabata ne mako ya ce an ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inni la adri la'alli la alqaakum ba'da 'ami hadha bi hadha almawqif abada akwai abubuwa da yawa nan da suke nuna maganar bankwana wanda zaka ga cewa la adri din ta girmamawa ce ga Allah subhanahu wa ta'ala kada a ce na tabbata ba zan dawo ba ko ba kuma da haka la adri ka ce kamar tawadu'un manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam bai bayyana abinda Allah ya gaya masa cewa to wannan fa haduwar taka da mutane a haji wannan ita ce ta ƙarshe sai ce inni la adri la'alli la alqaakum kila ba zan sake haduwa da ku ba ba'da 'ami hadha bayan wannan shekarar tawa kun gani wannan ma wani abin lura ne ba'da 'ami hadha kuma sai ce bi hadhal mawqifi a wannan matsayin wannan wurin da muke tsaye ina wannan hudubar sai kuma ya kara da abada kaga idan da za a sake zuwa wani lokaci a dawo can ba za a ce abadan ba amma kalmar abadan dinnan ita ma ta kara nuna cewa to fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ban kwana yake da mutane yace wa qala wa huwa inda jamratil aqaba da yazo wurin jamratul aqaba mun san dai jamratul aqaba jamra ta babba wata ta uku da ranar 10 ga wata sassafe idan an zo ko da hantsi ita kawai ake jifa sai kuma a wuce ai aske a ci gaba da sauran abubuwan ibada ran 11 12 13 kuma ita ce ta ƙarshe a wanda ake jifa ita ake ce majmanatul aqaba to a wannan guri shi ma ya ce khudu anni manasikakum an ji wannan kalmar sai ce fala'alli la ahujju ba'da ami hadha domin kila ba zan sake haji bayan wannan shekarar ba wannan ita ma alama ce ko ba alama ba wannan alamu ne duka na baki shine da yake fadan bi ibaratihi eh sannan yace wa unzilat alaihi suratul nasr fi awsati ayami at-tashriqi kuma da muke karanta wannan mako an saukar masa suratul nasr idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba aka saukar masa ita a ranar 12 ga wata shine awsati ayami at-tashriqi rana ko wuni na tsakiyar kwanaki uku nan da ake kira kwanakin tashriqi fa arafa annahu alwida'u wa annahu nu'iyat ilayhi nafsuhu tun daga nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sani cewa ban kwana ne fa kuma sannan ana bashi labarin shi din ne zai mutu sallallahu alaihi wasallam shine ma'ana nu'iyat nafsuhu ma'ace na'ayu shine ba da labarin mutuwa eh to tunda ya faɗa wa annahu nu'iyat ilayhi nafsuhu ransa ne ake bashi labarin cewa zai rasu wa fi awail safar a farkon watan safar irin wannan watan da muke ciki sanata 11 a shekara ta 11 kharaja annabiyyu sallallahu alaihi wasallama ila uhudin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata ran ya fita zuwa filin Uhud inda aka yaƙin Uhud fasalla ala shuhada'i yayiwa masa wato waɗanda suke shahidan nan da aka binne a filin gindin dutsen Uhud yayi musu sallah ma'ana addu'a kalmuwaddi'i lil ahya'i wal amwati irin maganar da yayi kai ka ce mai ban kwana ne ga masu rai da matattu tunda dama ya faɗi maganganun da suke nuna alamar ban kwana ga masu rai to kuma yaje gurin matattu saboda matsayin su suma da darajar su a musulunci saboda shahidai ne suma yayi musu ban kwana cewa to shikenan fa addu'ar fusa daga ranar ta kare akan su ba zai sake zuwa yayi musu wata addu'a ba sun man sarafa ila al-minbari sannan sai je ya hau kan minbari ma'ana ya dawo masallaci ya hau kan minbari fa qala to ku fara sauraron irin maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan yanayi da lokacin nan da kuma kafin da bayan kai ciwo ya cin masa yana cewa inni faratun lakum ni magabaci ne gare ku shine ma'anar farat a larabci sunan da suka zaba ko suke baiwa duk mutumin da in ana tafiya dokar daji musamman a sahara a group da yawa ma'ana cikin dandazon jama'a ko dai adadi ko mai kankantar sa to ana samun wani in an yi zango a wani wuri sai a ce da Allah kai malam kai gaba saboda ka binciko mana inda za a samu ruwa sai je samu inda za a samu ruwa sai kinkin tsaruwan ya gaggyara shi yadda inda dabbobi za su sha da kuma inda mutane za su sha sai ya tsaya a wurin ko kuma ya dawo ya gaya wa mutane cewa to na samu ruwan wuri da yake akwai ruwa sai ku zo ku same ni a wurin to wannan shi a larabci shi ake ce ma farat wanda zai je kinkin tsa abu kafin sauran jama'a su zo to shine annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa ana faratun lakum ni ne magabaci mai irin wannan aiki gare ku ma'ana zai rasu zai fara koma zuwa ga Allah kamar mai kinkin tsa mana abin da zamu je mu gani Allah sa mun gane sai ce wa ana shahidun alaikum kuma ni mai shaida ne gare ku akan ku wa inni wallahi kuma ni wallahi na rantsa da Allah la anzuru ila haudi al'an a yanzun nan inda nake ina kallon tafki na annabi sallallahu alaihi wasallam yana da tafki bayan an yi hisabi an tsallake sirati kafin shiga aljanna kuma za a sha wannan amma za a kore duk wanda suka baddala addini suka yi bid'a sai a matsar da su ba za su sha ba saboda nuna musu matsayin su da nuna musu inda wato makomarsu take kamar da dai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana a wani hadisi din daban to yana bada dai labari cewa ina gani a yanzu nan inda nake ina kallon wannan tafki din tafki ne mai dadi ruwansa duk mutumin da ya sha to ba shi ba kishi ruwa har abada kamar madara haka yake kuma ga dadi ruwa ne wanda baka taba shan mai dadin sa ba Annabi sallallahu alaihi wasallam sunan sa kenan ma wannan tafkin tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce to ina ganin sa a yanzu wa inni u'titu mafatiha khaza'inil ardi kuma ni an bani mabudan taskokin kasan nan wannan kasa din mabudan taskokin su an bani au mafatihal ardi ko kuma a wata riwaya mai riwaya yake kokonto cewa abin da yace ba mafatihi khaza'in ba mafatihil ardi ita kasar an bani mabudanta dan yana fadar abubuwan da za su faru ne bayan sa tunda ya zo a wata hadisin da a wani hadisin kai a wata riwaya cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadi cewa an bashi al-ahmar ko wal-asfar yabi wal-asfar wal-abyad an bashi taskoki ko mabudan gol da na azurfa shine abin da malamai suka fassara abin da ake nufi abin da yake nufi kuma shine an bashi room sune wurin azurfa an ba abin masu gol kai an kuma bashi farisa sune masu azurfa cewa za su dawo karkashin musulunci kun ga wannan duk bushara ce cewa bayan rasulun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai za su yaki daular rumawa za ta dawo karkashin musulunci za su yaki kuma daular farisa ita ma za ta dawo karkashin musulunci sannan sai yake cewa har yanzu wa inni utaitu mafatihal ardi au mafana khaza'inil ardi au mafatihal ardi wa inni wallahi kuma ni wallahi na rantsa da Allah ma akhafu alaikum an tushriku ba'di ma dinnan hijaziyya ce nafiya ana ce mata hijaziyya saboda mutanen hijaz su suka amfani da ita sauran laraba ba su suka amfani da ma a babin nafiyu ba ma'ana la akhafu shine ma'anar ta ai akwai mun san wannan ma din ko su laraban suna amfani da ita kuma akwai ta a Qur'ani wurare da yawa yace wa inni wallahi ma akhafu alaikum an tushriku ba'di kuma wallahi ni bana tsoron ku yi shirka a bayana ma'ana irin yadda aka dora ku akan tauhidi to ba a tsora sai muku aukuwar shirka a cikin ku kun ga wannan ko ba komai ita ma bushara ce ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mushrikai bane ko kuma ba za su yi shirka ba walakinni amma abin da nake tsora sai muku shine akhafu alaikum an tunafisu fiha ku zo ku ta wato musabaka kuna tsere kuna gogayya da junanku akan fiha akan ita wannan duniya ne abinda nake tsore sai muku zai iya faruwa shine ku zo kuna fada akan duniya kuna tseren da gaggawar wannan ya riga wannan samun wani abu da duniya wa kharaja laylatan wata rana da daddare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita fi muntasafiha a tsakiyar wata shine muntasafiha muntasafi ko ko na tsakiyar dare kai muntasafiha muntasafil layl a tsakiyar dare ila al-baqi' ya fita zuwa makabartar baqi fastaghfara lahu ya neman musu gafara mana yi addu'ar Allah ya gafarta musu wa qala yake cewa assalamu alaikum ya ahli al-maqabir sallama da amincin Allah ya tabbata a gare ku ya kuma abuta makabar ma wato wannan kaburuka liyahna lakum liyahna haka yake a wannan riwaya akwai wata riwaya liyahnia ma'ana ine muku murna shine man liyahna kaman congratulations ine muku murna lakum ma asbahtum fihi ina muku murna akan abin da kuka wayi gari a kansa ko a cikin sa mimma bima asbaha an-nasu fihi ma'ana fiye da abin da sauran mutane masu rai suke cikin sa ma'ana halin da kuke ciki abin ai muku murna ne fiye da halin da sauran mutane da basu mutu ba suke ciki kun ga anan yana nuna mutuwa ta fi sauki saboda me abin da zai biyo baya na fintintunu gashi ne da zai ambata yace akbalatil fitanu fitintunu sun tinkaro wannan al'umma din ka kita ilailil muzlim, kamar yankin dare mai duhu, mana kamar wani bangare na dare mai duhu. Yatba'u akhirah akhiruha awwalaha, yatba'u akhiruha awwalaha. Wannan bangaren na fitintunu karshen sa yana biyo bayan farkon sa, wal akhiratu karshen nan kuwa sharrun min al ula, yafi farkon sharri. Ngo kamar yadda manzo Allah sai ya faɗa wani hadisin ne cewa inna wa inna ummatakum ju'ilat afiyatuha fi awwaliha wa sayusibu akhiraha bala'u. Haka faɗi a wani hadisi cewa wannan al'ummar taku Allah ya sanya tsarewa da zaman lafiya da kwanciyar hankali da nutsuwa da kyakkyawan haɗin kai a farkonta. Babu lokacin da musulunci ya fi daɗi irin lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da bayansa, zamanin al-khulafa ar-rashidu, zamanin Abubakar, zamanin Umar, zamanin Uthman, zamanin Aliyu ne aka fara samun matsaloli lokacin da aka yi wannan fitina. Fitinar farko kenan da ta raba kan al'umma lokacin da aka dai san okay abin da dai kuka riga kuka sani na wato rashin sallamawa daga mutanen wato Sham, wannan kuma kun san shi. Amma babu lokacin da yafi dadin musulunci da fahimtar mai kyau da kuma natsuwa da tsayawa akan addinin daidai yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake so ayi addini, to babu lokacin da yafi wannan lokaci. Shi yasa kun ga a musulunci kullun kake son kai abu mai kyau, to ka waiwaya baya ka gano yadda aka yi na dace zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Idan ku a harkar duniya ne, to ka kirkiri abin da kake so. Amma a addini, in kana son addininka yayi daidai ya tafi kuma yadda Allah zai karba, to ka mai da shi baya, ka duba na baya can ya aka yi shi musamman zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To shine abin da yake nufi anan, yatba'u akhiruha awwalaha wal akhiratu sharrun min al ula wa yubashshiruhu wa basharahum qa'ilan, kuma yayi musu bishara yana mai cewa inna bikum lalahiqun. Kun ga wannan shi ma duk alama ce mu masu haduwa ne, masu riskuwa ne, za mu zo mu haɗe da ku. Kun ga ina gaya musu cewa lalle za mu zo nima tawa ta kusa. To dai abin da ke so ya kawo mana kenan. Wannan dai hadisin shi mai wannan lafazin asalin kalmomin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi su a wasu hadisan, amma wannan riwayar riwayar akwai magana a kanta, dukkaninta tana koma zuwa ga Muhammad bin Ishaq, ya ruwaito ta daga عبدالله ابن عمر العمري أكوي عبيد الله ابن عمر العمري أكوي عبد الله شيء المكبر ضعيف والمصغر ثقة. هكذا أقول ما نمه تشو أن المكبر إن شيء وندا محمد بن إسحاق يروي تود الجريش شيء كума ضعيفين شيء سام لما يسكت هكون شيء أكن ونن إسناده بعدك كم مجنر بقى أكوي مجنن سنزو أوصى حديثين إن جنت تو أما دي ونن إسناده كمرة شيء ابن إسحاق يروي توشي أشكين سيرة. Hakanan kuma al-Imam al-Bukhari shi ma ya ruwaito shi a cikin littafinsa At-Tarikh al-Kabir a babun al-Kuna. Hakanan Ad-Darimi, Ad-Darimi nan in kana karanta littafai na malamai da dadducan baya zaka ji Darimi guda biyu mashhurai, akwai Ad-Darimi Abdurrahman ibn Abdullah malamin al-Imam Muslim ne, to shine ake nufi anan mai sunan Ad-Darimi 250 ya rasu. Akwai kuma Uthman ibn Sa'id Abu Sa'id Ad-Darimi shi kuma 280 ne, so shi kuma malamin aqida ne, yana shine mai littafin Naqd Ad-Darimi alal Mirrisi da kuma Ar-Radd alal Jahmiyya. Akwai kuma Ad-Dulabi shi ma ya rawaito wannan hadisi ne a cikin littafinsa Al-Kuna. Akwai Al-Hakim fil Mustawa a cikin littafinsa Al-Mustadrak. Akwai kuma Al-Baihaqi shi ma a cikin Dalailun Nubuwa ya rawaito wannan hadisi. Hakanan al-Imam Ahmad bin Hanbal a cikin Musnad, wal-Bazzar a cikin Musnad din sa, haka At-Tabarani a Mu'jam al-Kabir, dukkanin su ba wata hanya daban sai wannan hanya ta Muhammad bin Ishaq. Shi yasa dama malamai suka kalli hanyar Muhammad bin Ishaq, kuma ya rawaito ta daga wannan Abdullah bin Umar al-Umari al-Mukabbar, kuma a wurin malamai sun ce da'ifi ne. Da haka dai maganar mu anan iya wannan riwayar ce akan ta ne, fitarsa da daddaren da kuma abin da ya faɗa ɗin da wannan maganganun amma kamar da na ambata mana maganganun sun inganta fi riwayatin ukhra bi alfazin ukhra ko kuma bi alfazin mutaqariba to sai bidayatul marad farkon rashin lafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa fil yawm ath-thamin aw at-tasi' wal 20 a ranar 28 ko 29 min shahri safar a watan safar sanata 11 a shekara ta 11 a ta hijira kenan wa kana yawm al-ithnain ita ma ranan nan ranar litinin ce shahida rasulullahi sallallahu alaihi wasallama janazatan fil baqi' manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya halacci wata janaiza a baqi an je an kaita falamma raja'a yayin da ya dawo daga makabarta ta al-baqi wa huwa fi at-tariqi yana kan hanyarsa ko rike ranar ko 28 ko 29 ta watan safar to yana dawowa daga wannan baqi din akhadahu suda'un sai wani ciwon kai ya kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fi ra'sihi akansa wattaqadat al-hararatu kuma zafin yayi kunnu da karfi shine ittiqadi mana ya kunnu ya ruru hatta innahum kanu yajiduna sawrataha fawqa al-isabati allati ta'sibu biha ra'sahu ko nam ta'sibu biha ra'sahu har sai da ya zama cewa in suka taba kansa suna jin saura saura ana nufin shidda suna jin tsananin zafin ciwon kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a jikin rawanin da ya daura kansa da shi shi kansa rawanin in ka taba shi zafi saboda mun sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda jarabawa da Allah ya soye masa dan ya yawaita masa lada Allah subhanahu wa ta'ala sai ya sanya ciwon da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake a rayuwarsa ciwon mutum biyu aka dora masa in ya tashi zazzabi to na mutum biyu yake yadda kake jin zafin zazzabi to a dauko maka na wani kuma a hada maka to haka annabi sallallahu alaihi wasallama yake zazzabin sa in ya tashi ciwon kai shi ma haka yake na mutum biyu dan me aka yi masa wannan dan ladan sa ya karu domin duk wanda Allah ya jarabe shi da wani ciwo to lada yake samu a wannan ciwo din da duk radadin da yake ji Allah ya samu samu ladan abin da muke samu sai shi hatta innahum yajiduna na karanta wannan ko sawrataha fawqa al-isabati allati ta'sibu biha ko ta'sibu biha ra'sahu na wanda ya daure kansa da ita wa qad salla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bin nas wa huwa marid 11 yawman ko 11 yawman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi salla da mutane kwana 11 a cikin halin rashin lafiya ka rike wannan shi ma ma'ana kwanakin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yana salla da mutane a matsayin liman a halin rashin lafiyar nan ta karshe kwanaki nawa ne 11 ne wa jami'u ayyamil maradi dukkanin kwanakin rashin lafiyar tasa kanat 13 aw 14 yawman kwana 13 ne ko kwana 14 gurgurdan sabanin cin da ya ambata na riwayoyi cewa koran 28 ne ko ran 28 ne dawowarsa daga baki ko kuma 29 in mun dauki kwana ran 28 ne kaga akwai guntun kwana biyu a watan safar sai kuma 12 a cikin watan rabi'in al-awwal dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata ran 12 ga watan rabi'in al-awwal ya rasu wannan kuma yake ne ya zama kwana nawa 14 idan kuma daga ranar 29 ne to kwana 1 ne a watan safar da kuma kwana 12 a watan rabiul awwal ranar ne su kun ga kwana nawa kenan ka hada kwana 13 shine kwanakin rashin lafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine sai ce al usbu'ul akhir to yanzu abin da malamin yayi ya bi wata hanya ta kawo mana abin da sunan tsarin darasi mu dauki darasin me ya faru sati daya kafin rasuwa me ya faru kwana 5 kafin rasuwarsa me ya faru haka kwana 4 haka kwana 3 har zuwa kuma ran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu dan haka kamar ya kaftarin abubuwan da suka auku ne a wannan kwanaki tun daga sati daya kafin ya rasu yau an yi kaza washe gari akai kaza washe gari akai kaza yace wafaqula rasulullah wafaqula ko wafaqila bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al marad faqulan wafaqula bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al marad domin fi'ili ne nan lazimi lam yata'adda ila maf'ulin bihi ko wafaqula al marad ciwo yayi nauyi bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faja'ala yas'alu azwajahu sai ya dora yana tambayan matansa da ya shigo gida yana tambayar matan aina ana gadan gobe a dakin wa nake aina ana gadan gobe a dakin wa nake ma'ana yana so lissafa gobe a ina nake jibi kuma sai dakin wa gata kuma sai dakin wa shine abin da ake nufi fa fahimna muradahu dukkanin su sai suka fahimci abin da yake nufi me yake nufi so yake zama a dakin Aisha radiyallahu ta'ala anha fa adina lahu ko fa adinna kai fa adinna lahu yawa yakuna haythu sha'a sai suka bashi izini suka ce zabi inda kake so ka zama duk inda kake so mun baka izini wannan ya nuna mana yadda annabi sallallahu alaihi wasallama duk da ba a wajabta masa fa harkar magana wannan abun ba na maganar adalci ta bangaren wannan akwai abubuwan da aka kebance shi da shi amma duk da haka yana girmama matansa akan wannan abu haka yana daga cikin abubuwa masu muhimmanci mutum ya girmama matansa wajen rabon kwana din nan haƙƙi ne nasu shari'a ta basu kada a yi abin da za a shiga haƙƙinsu kuma abu ne da ake neman izini akai duk abin da kake so a baka dama ka iya neman izini ko application zaka iya rubuta da takarda zuwa ga wance zuwa ga mai girma wance ko yi kwarai da gaske ba laifi ba ne haƙƙinta ne ta cancanta a madadina na mijinki ina roƙonki arzikin in rana kaza ta zo a bani dama in yi kaza ko wannan din da ta ji za a iya cewa to je ka dai an bayar wannan yana nuna wato wannan harka tana da muhimmanci a gun mutum kuma in yi adalcin nan yana samun zaman lafiya to shine sai suka bashi izini zaɓi inda za ka je kuma ka kwanta fantaqala ila baiti Aisha kenan ya tashi koma dakin Aisha radiyallahu ta'ala anha yamshi bainal fadl ibn abbas wa ali ibn abi talib yana tafiya tsakanin fadl ibn abbas da ali ibn abi talib suna dauke da shi ake nufi wannan ya rike kafadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta dama tana kan daya ta hagu tana kan daya nauyin sa yana kafadin su sun rike shi shi yasa gashi nan har yake ce mana ko asiban ra'suhu kansa yana daure yana mai daure da kansa wancan da ya daure da muka sani ta khuttu qadamahu hatta dakhala baitaha a wata riwaya an faɗi ta khuttu qadamahu al-ard kafafunsa suna zane a ƙasa saboda kafafun ba su suke takawa da kansu ba yana ma'ana yana jan kafa saboda nauyinsa yana kansu waɗannan mutum biyu da Aliyu da kuma Fadl dan gidan Abbas radiyallahu anil jami' suna rike da shi baki ɗayan su to shine sai ke cewa faqada indaha yau har ya shiga ɗakin Aisha shine hatta da kala baita har shiga ɗaki nan baiti ana nufin ɗaki faqada indaha akhir usbu'in min hayatihi a cikin ɗakin Aisha yayi satinsa na ƙarshe makon ƙarshe na rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan duniya annabi sallallahu alaihi wasallam a dakin Aisha yi wa kanat Aishatu kuma a lokacin Aisha ta kasance ta qara'u domin duk cikin mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wadda ta kai ta ilimi ga karancin shekaru ga kwakwalwa mai rike abu bata san mantuwa ba in taji abu to ta rike shi kenan ran dadau haka yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mata haka za ta faɗe shi shi yasa kun ga dadewar da ta yi wannan mata a duniya bayan sa hatta shekara wajen shekara 48 tana da rai a bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku duba 48 duk tana cikin ba da ilimi ya rasu ya batta tana da shekara 18 shekarunta ta ƙara shekaru 48 bayan sa tana ba da ilimi a shekara ta 68 a 58 bayan hijira ta rasu tana ba da ilimi ta fadi wannan sai ta ji ta ga dubu a cikin gida take ta ga abinda baka gani ba dole duk kowane ne mutum akwai abinda bai sani ba rayuwar na rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta cikin gidansa sai ta hanyar wannan matar dan haka abubuwa da yawa na abinda ya shafi zaman gida tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da matansa babu wanda ya bada labarin sa irin ta saboda dadewa da tai da ita da ummu salama mata dade dan ita ta kai har lokacin kisan Hussein radiyallahu ta'ala anhu ummu salama ta riga ta sai da Aisha ma ta rasu sannan ummu salama ta rasu shi yasa zaka ga ita ma akwai riwayoyin ta da yawa duk da cewa ta kaurace wani lokaci mai tsawo ta koma gefe ta kauce wa fitin tunda aka fara fitintunu ta daina sa baki a wasu abubuwa sai daga bayan wasu abubuwa mutane suka ji suna cewa mata ya ummul mu'minin ya kaza aka fara jin tana ma magana akan wani abu to annabi sallallahu alaihi wasallama ya dai zauna dakin Aisha karshen satin sa wa kanat aishatu taqra'u bil mu'awwidhat aisha tana karanta duk ayoyin neman tsari tana karanta masa kun saboda haddata da rike abubuwa wal adiyati da kuma addu'o'i allati hafizatha wadda ta haddace su min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kanat tanfuthu ala nafsihi sai ta kasance ta ne masa tofi a jikinsa tofi ka karanta abu ka tofa ba wai yawo da yawa ba ka tofo dai iskar ta fito da dan yawo kadan dan riƙin kadan ya fito wannan yana da asali a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya halatta mutum ba da lafiya ayi masa tofi ya halatta ayi tofin a ruwa a sha duk ya zo a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka karanta fatiha kamar da mallam ibnu qayyim yake cewa lokacin da ya wata rashin lafiya da ya je dakin Ka'aba sai da ya sati guda a kullun zai dauko ruwan zamzam ya karanta fatiha ya tofa a ciki ya sha banda wannan baya shan komai baya cin abinci baya shan komai banda ruwan zamzam yace kuma ta haka Allah madauke warkar da shi to Aisha sai ta tofi a jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ta karanta wannan addu'o'i amma kun san abin da take yi wa tamsahuhu bi yadihi sai ta dauki hannunsa hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta shafe tofin da ta yi ma'ana ta goggoga a jikinsa saboda nasa yafi nata albarka maimakon ta yi masa da nata idan ta sha in ta tofa din ta shashafa masa a sauran jiki sai ya zama in ta tofa a jikin nasa sai ta dau hannunsa mai albarka sai ta goggoga a bangarorin jikin saboda abinda ta tofa din da karatun da ta yi tunda dai shi a lokacin ba shi zai iya wannan ba to sai kuma ya zama da hannunsa mai albarka aka shashafa masa a jikinsa ba hannunta ba wannan shi mami shi yasa yace raja albarakati don neman albarka domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne wanda komai na jikinsa albarka ne gaba daya komai jikinsa albarka ne shi yasa aka samu a cikin sahabbai bayan rasuwarsa a samu wannan a ce wani bangare na gashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karba ya boye ya ajiye ya hana kowa Anas radiyallahu ta'ala anhu lokacin da zai rasu sai da ya fito da wani gashi siririn gashi haka aka ce wannan fa yace gashin jikin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam na samu wata rana na boye inna mutu kusa hada da shi kusa ni a kabari kuma aka hada shi da wannan gashin a cikin kabarin sa kai ka san ko ba zancen azabar kabari tare ga Anas ko ba ka bane domin duk abin jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam albarka ne shi yasa kashin sa fitsarin sa duk ba najasa bane sallallahu alaihi wasallam haka abin da ya shafi abin jinin sa wannan lokacin da Abu Dujana ne ko wani ne cikin sahabbai lokacin da ya samu lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam aka ji masa ciwo lokacin Uhud mun karanta anan da aka ji masa ciwo a ba anan a wajina din sa a kumatu ga karfe ko na wani sarka na jikin silken da ya dora a kansa da aka yi masa wani duka ba ya shiga cikin kumatun sa ba to garin a tsotso wannan abu a cire shi da hakori sai da wanda ya zo cirewar ya tsotse jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce furzar da shi yace ba zan furzar ba sai na hadiye sai da ya hadiye jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam komai to wannan abun amma ya tsaya ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani dan adam kuma ko Abubakar ko Umar ko Uthman ko Ali ba shi da wannan falala wanda za a ce komai na jikinsa albarka ne da haka babu wani mutum kenan ashe wani shehi daga baya da zai zo a ce a tsotsoni nasa ko ya sha ruwa a gutsitsire kofin abin nan ko kwaliyar a gutsitsire ana ta rashin abin nan abubuwa dai Allah dai kyauta babu wani mai wannan abin banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai malamai sun yi rubutu mai yawa akan wannan harkokin tare da cewa zaka samu wasu malamai suna ambata kiyasin wasu akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar An-Nawawi yana cikin masu irin wannan ra'ayi akwai malam mashhur Hassan Salman da ya rubuta wani littafi na sha baku labarin sa الردود والتعقبات على ما وقع للنووي من الأخطاء نكو والتأويلات في الصفات ليه هذا وسأبوه أن مالا النووي سوى أولي كذا أتكي للتفان ستند للتفان إذا ألا مدوكي يسامسوا البركة تو أكوي بكاتر أسنغول على أن ديكي كو أكوي أنكرا وليش لما أنا مشهور حسن سلمان يربو تادي قتكين أبن دي أمبتا يسي أكوي وانا كسكولي دان جنيد أبن دي شافي تبركي yana ganin ya halitta ai kiyasin wani malami mai falala akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wannan maganar ba ta da ƙarfi ra'ayi ne kamar yadda na ambata mana malamai da suka yi magana akan wannan sun tsaya akan cewa banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu mai wannan falala a cikin al'umma qabla al-wafati bi khamsati ayyam kwana biyar kafin rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma me ya auku yace wa yawmal arbi'a ranar laraba qabla خمسة أيام من الوفاة. رأني في النبي صلى الله عليه وسلم رسول. رأي لتنو. وقال رباز إذا ما قانا بيركينا قبل لتنو. يلا. اتقدت حرارة العلة في بدنه. وننزاف شيو. شيني إلا أنا. إلا أنا نفهم بسبب بيبقى أنا نفهم. مي شيو. ونن شيو نجي كم من الله صلى الله عليه وسلم زافن سا زافن سيس أنانتها. فاشتد به الوجع شيو يتأنني شيني الوجع أنا نفهم شيو يتأننت وغمي حر يسيد يسوما الله أكبر من ذا الله صلى الله عليه وسلم سيد يسوما دي كذافن شيو عند النبي صلى الله عليه وسلم زيج دي دن الله كعلا ما سيوال لاداني كدوب فلادان دي كدشي باب وان دن أدم أوان الأمر دما با وان الأمر با وان لادان سيكي لادان من ذا الله صلى الله عليه وسلم a duk abin da kake a duniya na aikin alheri to sai an ba annabi sallallahu alaihi wasallam lada ba wai kamasho ba a ladan duk abin da kai sai an bashi domin shine ya koya maka kamar da ya ga mana dama duk mutumin da ya koya ma wani ya shiryar da shi zuwa ga wani aikin alheri to duk ran da mutum yayi wannan aikin alherin za a ba mai aikin ladan sa kuma a dauki kwatankwacin wannan ladan a baiwa wanda ya koya masa kun ga ashe kenan in ka ji wani mutum yana cewa zai je ya aikata wani aiki ko ya faɗi wata kalma da zai samu lada wai ya samu ladan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ƙarya yake ba wani aiki da zaka yi ka samu ladan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wane ne mutum a ce ladan sa ya kai yawan ladan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan akwai rashin hankali ma a ciki domin me shi duk al'ummar kowa yayi akwai ladan da za a bashi a kai ka koyo shi za ka yi kinaka kai kadai baka koyawa ma kowa ba kila bid'a ma kake yi yace za a ce ka samu a cikin bid'a mutun ya samu ladan da zai kai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata a guje wa irin wannan maganganun ba su da kyau ba su da alheri to yace a wannan rana wannan abu ya tsananta fa qala hal yake cewa hariqu a wata riwayan ahriqu dimana su da ahriqu alayya sab'a qirabin kusamu guga guda bakwai ma'ana ruwa azubo a guga guda bakwai min abarin shatta daga rijiyoyi daban-daban rijiya ta unguwa kaza da rijiya ta unguwa kaza kowace a dauko guga daya to an kawo guga guda bakwai ku zuba shi a kaina shine ahriqu alayya ku zuba min shi a kaina hatta akhruja ila an-nasi dan in samu damar fita zuwa ga mutane lokacin da ya su man ne kenan bayan ya da farfado sai ki cewa yana so ya je wa mutane magana akwai wasiya da zai shine hatta akhruja ila an-nasi fa ahida ilaihim sai in samu damar yin musu magana musu wani ahadi da wani alƙawari da wata wasiya fa aq'aduhu fi mikhdab shine suka zaunar da shi a wata kwatanniya shine mikhbab abinda ake wanki a cikin sa asalin sa wannan kamar da yazo a wata riwaya din na Hafsa ne Hafsa ar gidan Sayyidina Umar tana da wannan mikhdab din tana da kwatanniya da aka yi ta tagulla har malamai sun amfani da wannan hadisin akan halaccin amfani da ka'aniya na tagulla shine nuhas to wannan ana yin ta da dutse ana yin ta kuma da tagulla dutse a sassako shi kamar da ake dutsen nika to ana yin wani mai rami a mai da shi kamar kwatanniya da ake wanki kwatanniya da ake wanka ai kun san kwatanniya ne yau to shine sai suka sa shi a ciki yace wa matansa su sa shi suka sa shi a cikin wannan kwatanniya kun ga wani ya nuna ana iya zama kenan a cikin ta tunda bace tana da fadi suka zaunar da shi a ciki wasabbu alaihi alma'a suka kwarara wannan ruwa hatta tafiqa yaqulu har sai da ya fara cewa hasbukum ya ishe ku ma'ana ya isa ruwan ya ji jiki na sosai ya isa sallallahu alaihi wasallam wa inda zalik a wannan guri wato a wannan lokaci a hassa bi khiffatin shine sai fara jin haka dan sauki a jikinsa da aka zuba masa wannan ruwa fa dakhala al masjida sai ya shiga masallaci muta'attifan milhafatan ala mankibaihi yana mai nade wani wato mayafi milhafa ana nufin mayafi ya nade wani mayafi ala mankibaihi akan wato kafadarsa ya dora wani mayafi ya nade jikinsa da shi qad asaba ra'sahu ya kuma daure kansa yayi rawani bi isabatin da wani kyalle ko rawani dasima mai kauri shine dasima bi isabatin dasimatin mai kauri hatta jalasa alal minbar an ce asalin dasim abu mai maiƙo ana ce masa dasim ya ce abincin da yake dasim to nan yana nufin kaga ba za a siffanta rauni a ce mai maiƙo ba ana nufin mai kauri hatta jalasa alal minbar har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna akan minbari a cikin masallaci wa kana akhiru majlisihi zaman sa na ƙarshe kenan akan wannan minbari bayan sa bai sake zama ba ranyo shi aka yi wannan kukula ranar laraba saura kwana biyar Allah ya karbi ransa zaman da yake nan na ƙarshe sallallahu alaihi wasallam fahamidallaha yaba wa Allah ya gode masa wa afna alaihi shine da yaba masa thumma qala sannan yace ayyuhan nas ya ku mutane ilayya ku matso kusa da ni shine ma na ilayya fasabu ilayhi suka kwararo duk suka taho wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala fi ma qala yayi maganganu daga cikin abin da ya faɗa shine ma'anar fa qala fi ma qala fa qala aqwala kathiratan wa fi ma qala kuma cikin abin da yace ga kaza da kaza da kaza ma'ana wannan wasu abubuwa ne da aka dauko daga cikin abin da ya faɗa daga cikin abin da ya faɗa shine la'natullahi 'alal yahudi wan nasara tsinuwar Allah ta tabbata akan yahudawa da nasara dan me ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida sun rike kaburukan annabawansu a matsayin masallatai shi yasa laifi ne babba a wannan addinin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam addinin musulunci a dauki masallaci a gina shi akan kabari saboda girmama wani mutumi da ke cikin kabarin a gina masallaci a kai wannan haramun ne bid'a ce da ta zo wa mutane daga baya shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani akan haka kun ga ya tsine yahudu da nasara akan wannan su idan aka ce ga wani annabi ya mutu ko wani abin nan babban malami a cikin su to sai a je a gina coci a kai wurin da suke ibada sai su gina a kai gashi ga wurin har a sanya ma masallacin ko abin nan wurin ibadar a sa masa santuwa ne kaza da kaza to asalin sa kenan masallacin ko wurin ibadar a waliyuwa ne domin santa dama turin sai abin da suke nufi kenan to wannan abin saboda shi fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsine musu tsini wannan kuma yaushe a ƙarshen rayuwarsa wannan ya nuna mana yana cikin manya-manyan abubuwan da ba a so a wannan addini ne banda wannan wa fi riwayatin a wata riwaya cewa qatalallahu alyahuda da qatala da la'ana didima nasu da ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid wa qala har shi kuma a cikin magana sai yake cewa la tattakhidhu qabri wathanan yu'badu, kada ku riki kabari na ya zama abun bauta da ake bauta masa, ya zama wani gunki a gare ku kuna bauta masa. Kun ga wannan maganar girmanta ba na ashabu ne, ita ce maganar da akan asasinta da kuma shi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya faɗi wannan ya roki Allah, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'badu, bayan yayi umarni kuma ya roki Allah, shi yasa Allah madauki ya tsare kabarin sa, ya hana shi shiga hannun waɗanda ma za su yi shirkar, ba su yi shirkar ba. Da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a maida kabarin sa ya zama wurin dawafi, wurin da za a je ana roƙon bukatu ba, Allah ya hana wannan. Muna roƙon Allah kuma ya ƙara ci gaba da tsare kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kar ya shiga hannun da za a zo ana bautawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ana bautawa kabarin sa. Shi ya faɗa ba mu ba, gashi ga maganar sa. Da haka duk mutumin da zai ce shi yadda ya dauki Ka'aba haka zai dauki kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to mafarin kuskuren kenan. Ka'aba Allah ne yace aje ayi dawafi, ba ita ce Allah ba, ba ita ake bautawa ba, amma ramzi ne na alqibla. Amma bai sanya kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya zama kamar haka ba, ba wai saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kai Ka'aba daraja ba. Wannan shine kiyasin kuskuren da wasu suke yi. Ai ma magana ce ta kiyasin a ce wanda yake ciki ita ma Ka'aban ba Allah ne a ciki ba, mun fahimci wannan abu. Haka nan to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaman kasancewar Allah ya sa shi yana cikin kabarin sa a Madina, to ba wannan za a kalla sai a ce a shikenan Madina ta fi Ka'aba. Duk wannan kiyasi ne na sufai wanda ba shi da dalili, hankali aka yi amfani da shi ba nassi ba. In aka yi magana akan nassi maka ita ake fifita akan Madina, to kuma ba wai saboda makan tafi manzon Allah ba, babu wani dan adam ko babu wata halitta da ta kai darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sawa'un a maka ne ko ba a maka ba, mun fahimci wannan nan. Da haka in zaka faɗi wannan maganar falla, ita falala ana faɗa ne, ana gina ta ne akan abinda wanda ya san falalar ya bada labari ko, domin meye ma'anar falala ne? Fifiko a san cewa wane ya fi wane, wane sama yake da wane. To shi wannan matsayi abun wa ake sanin sa, mai bada matsayin ai shi yafi kowa sani. Shi yasa aka san cewa manzanni sun fi annabawa, annabawa sun fi waliyai, waliyai sun fi gamagarin mutane. Saboda wannan haka yake a wannan shari'ar daidai ne. Amma ta ina muka sani mai abin ne ya bada labari? Kun gane wannan? To duk abin da mai shi ba shi ya bada labarin ba, to ba a kiyasi a ciki, ba ka ce tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan to ya kamata ya zama nan shi ne ya fi, ba wannan aka tambaye ka ba, kuma ba kai ne mai wannan faɗin ina ne ya fi ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama wannan maganar, babu ɗan adam, babu aljani, babu mala'ika, babu wani annabi da ya kai darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko a ina yake, ko a Makka yake aka binne shi, ko a Madina aka binne shi. Kuma wannan maganar ina ne ya fi wani, ba wannan ake amfani da shi a nuna ba. Na san dai akwai maganganun malamai akan wannan saɓani cewa ina ne ya fi. Kun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya fito zai hijira, to za mu cinye lokacin. Dai da maganganun suna dai da saura, ba yau za mu ƙare wannan ɗin ba. A lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira, fitowarsa daga Makka me ya faɗa? Sai da ya juya bayansa ya kalli Makka, yace na san na, yace wallahi tallahi, ya gaya wa Makka, garin Makka yake gaya wa, yace ke ce biqa'i ahabbul biqa'i ila Allah, duk wani bigire a bayan ƙasa to ke kika fi ko ina falala da daraja, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To yanzu kai idan ka zo ka ce wani wurin ya fi Makka, ka fi Annabi sallallahu alaihi wasallam sani ko kuwa? Ai dole kaga za a tuhumi wannan irin zance. Har yake cewa wallahi ba dan mutane na sun fidda ne sun kore ni daga cikinki ba, yace wallahi ba zan fita ba. Wannan ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗa da kansa fifikon Makka akan sauran wurare ko ba shi faɗa? Shi ya faɗi wannan abu. Don haka in kana girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kana san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, to ka tsaya akan abin da ya faɗa. Wannan kuma ba kaskanta kabarin manzon Allah, ba kaskanta manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam, domin dama wannan fadar kai ka fada ba annabin ne ya fada ba. Allah sa kun gane wannan bace. To mu kyalle wannan haka. Wa alaikum salam. Sallar
nan.
Na'am.
Masallacin shi Makka da kuma sallacin.
Eh wannan shi ma ɗaya daga cikin murajjihat. Da ya fifita ladan sallah a Makka yafi ladan sallah a Madina, ladan sallah a Madina yafi ladan sallah a Baitul Maqdis. Duk da ma ai akwai maganganun malamai da yawa a gurin in an zo maganar wata ran duk yana cikin abin da zaka ji malamai sun ambata to shine sai yake cewa la tattakhidhu qabri wa fanan yu'badu sai kuma yace wa arada nafsuhu lil qisasi qailan to wannan wani babban zance ne shi kuma mu fade shi ko mu bari sai nan gaba mu bashi sai mako mai zuwa ko dan ku kwadaitu ku ji shi insha Allah wannan maqta'i insha Allah mu tsare akan wannan din insha Allah darasin gaba bi idnillahi ta'ala sai mu tashi akan abin da ya biyo baya na maganar qisasi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nema zamu ji abin yake muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara mana sabati da tabbata akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna roƙon sa kuma subhanahu wataala ya ba mu zaman lafiya da nutsuwa da kwanciyar hankali wannan addini Allah ya ƙara ɗaukaka shi Allah ya ɗaukaka kuma masu yin sa masu biyayya gare shi Allah ya tabbatar da mu har zuwa ƙarshen rayuwarmu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka karkace kuma Allah ya shiryar da su Allah ya dawo da su kan hanya Allah ya hada kanmu ya ƙara mana son junanmu dukkan abin da zai wargaza mu Allah ya kauda shi ya kade shi Allah kuma ya ba mu hakuri da juna din Allah subhanahu wataala sa mana albarka cikin abin da muke yi Allah ya biya kowa bukatunsa na alheri marasa lafiya Allah ya ba su lafiya wanda suka aika suna roƙon addu'a Allah madauki ya karbi addu'ar mu dangane da su ya biya musu abin da suke bukata ko na maganar rashin lafiya ko maganar halin rayuwa Allah ya gafarta mu waɗanda suka riga mu zuwa gidan gaskiya Allah ya ƙara mana ilimi Allah ya ƙara mana adalci Allah kuma ya ƙara mana fadin abin da ke shine daidai wa sallallahu sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika